shugaban kasa Polbia ya baiwa Alhazai biliyan 1 na kudin sifa a matsayin tallafawa bayan jayayya da ta bayyana tsakanin kungiyoyin musulmai da ministan cikin gida dangane da ƙara kudin zuwa aikin haji da aka yi. Don haka kungiyar haɗin kai ta Islamic Vocation na Kamaru ta godewa shugaban kasa bisa sauraronsa da kulawar da ya yi da kuma irin wannan gaggarumin jagoranci ga musulmin Kamaru. Har ila yau shugaban kasa ya saurari koke-koken musulmi, inji wannan kungiya dangane da kammala aikin haji a Makka, daya daga cikin cika-shikan musulunci guda biyar. Al'ummar musulmi gabaki daya, wanda a cewar sanarwar manema labarai na ministan cikin gida a ranar 30 ga watan Mayu da ya gabata, dole ne su biya sama da miliyan 3 don tafiya aikin haji. A yanzu sun biya miliyan 2,242 kamar yadda aka saba. Karin da aka yi sama da miliyan 1 ya janyo rashin fahimta da gundurar al'ummar musulman kasan, inda suka nemi goyon bayan shugaban kasa don rarrabewa tsakanin su da minista a Tanganji. Faisal Munir, janar kungiyar Asubi, yace:
La communauté musulmane du Cameroun est très sensible.
Musulman kasar Kamaru sun yi farin ciki da gaske da wannan tallafawa na shugaban kasa Polbia, inda ya umarci ministan kuɗi da ya baiwa hukumar kula da aikin haji biliyan 1 domin ɗaukar nauyin masu zuwa aikin haji bana. Wannan alama ce ta neman zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Domin kiyaye matsaloli kan wannan kyauta ta shugaban ƙasa, Faisal Munir ya yi kira ga hukumar Alhazai ta ƙasa da ta yi rabo bisa adalci, duba da yadda irin wannan guzuri kan jawo zargi. Muna kira ga hukumar Alhazai da ta yi la'akari kan wannan kokari da shugaban kasa ya yi. Muna kuma shirye da kawo namu gudunmawa ga ministan cikin gida a matsayinsa na shugaban wannan hukumar, kadan ya buƙaci shawarwarinmu. Baya da haka, muna kira ga a sake fasalin hukumar aikin haji da ta ƙasa domin kiyaye gaba.
Du fait de l'absence des organisations autorisé par l'état du Cameroun.
Wannan ba shine karo na farko da ake samun matsala tsakanin Alhazai da hukumar aikin haji a ƙasar Kamaru ba, amma ana fatar zai zamo karo na ƙarshe saboda neman zaman lafiya a wannan ƙasar. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.